Arewana here does
Kukirani the fresh show. Ana kane wannan gaskiya ne. No Miss G ina gaisuwa Asiya a gaida mun da mutan Arewa.
Nagode.
Embash for cult.
Do you say it's on the track?
Ummul khairi ina sanki ummul khairi ya. Ummul khairi I love you me shiga da tsari. Ummul khairi me kunya ga alkhairi. Ummi kyakkyawa ummina. Ummi taurarwata hasken rayuwata. Kin zarce mata kece gwanata.
Sarauniya in bace ba sai rijiya. Rashin ganin fuskar kika tsaya min da jijiya. Hawainiya, well done zinariya. Saki ya riga ya karya mini kawon zuciya. Ya narke ya kwanta a kogon zuciya. In ba kai a barbatu na kus dole in zama gawa. Zan yi wa mutum kata-kata inda ya muke tsawa. Aurenki nake zumuɗi buri na ki zama tawa. In ba ki kusa da ni sai na ji samsaman da fawa. Kin zamo jinin jikina ummi ke ce rayuwana. Mai tausayi ba ta san ganin ruwan idanuwana. Sai ta fara kuka in na gaya mata damuwana. Make I leave you never stay with you forever. Kin fi ƙarfin shan ruwan rijiya sai dai na Eva. Da za a bi diddigi sai dai ni ba na shishi. Amma in ka bi ta kwakware dole ka je tsugugi. Fresh
ummul khairi ina sanki ummul khairi ya. Ummul khairi I love you me shiga da tsari. Ummul khairi me kunya ga alkhairi. Ummi kyakkyawa ummina.
Allah daya ne kar mu nuna bambanci a junanmu duka daya ne. Number one ni daya ne yaran da ke rikita gayin arewa ni daya ne. Wannan Allah ya azurta kamalan da na gori bro.
Sorry
za mu samu amma mu daina hori. Za mu ci galaba amma sai mu bi komai a tsari. Rashin masoyi ba daɗi samun masoyi da daɗi. Wani tashi yake wani yanzu za ya faɗi. Ko jirgi ya kasa kura duniya tana da faɗi. Gayu sai mu ba a hankali za mu ci ko ba cokali. Ganin guri da kyau idanunmu ko ba tozali. Kai Tintini Ali ya san Ali. Mama tell me what you want. Gaya mun me zaki ci. Ni sauri kike bara a sa miki a take away. Ummi gaskiyar magana you have take my bread away. Kin da jidan Nigeria I will take you away. Kisa na lose control. Hankali na kin you draw. Shuka da kika dasa a zuciya hatta you grow. Saboda me Allah ka nene ya bata tsaro. Ana haka gayu na zai ya kuji. In kuka ji na kuce fresh kawo agaji. Ina matukar alfahari da No Miss G. Ta samu takunkumi sarta yana ta zunguli na kullun wazilin nake saboda in samu gumina.
Ummul khairi ina sanki ummul khairi ya. Ummul khairi I love you me shiga da tsari. Ummul khairi me kunya ga alkhairi. Ummi kyakkyawa ummina. Ummina
kete ummi kete ke kadai ce kuma zan jajirce. Kete ummi kece ke kadai ce kuma zan jajirce.
Flex 100 family family. YC shout out to No Miss G. G I see ya. Nagode Begida DJ Embash ina gaisuwa.
Embash for cults.
Do you say it's on the track?
Arewana here.com.